Kasar Amurka ta hanyar tsarinta da ake kira MCC to Millennium Challenge of Development ita ce ta age zama jamhuriyar Niger da waɗansu wagagen kuɗaɗe da suka tashi sama da $1,225,000 na sefa. Kuma daga cikin waɗannan kuɗaɗen shugaban kasar jamhuriyar Niger ya keɓe $43,000,000 domin sake farfado da dam ko gandarin garin birnin Kwanne da ke shaƙe da sama da gonakai 300,000. Shi dai gandarin birnin Kwanne yana kawo nasa taimako wajen yaƙi da karamcin abinci a cikin wannan kasar, inda ake noma sawara ni sawa damana. Kuma a cewar Alhaji Zakar Umar, dan majalisar dokoki na kasa mai wakiltar mazaɓar garin birnin Kwanne, ya yi mini bayani game da yanda aka yi wannan zaman taron da shugaban wannan tsarin na MCC ya jagoranta a cikin garin birnin Kwanne.
An izo babban director na wannan babban proje da ake ce ma MCC, wato ya zo shi da kanshi ya kawo ma jama'a kasar Kwanne wannan albishir, kuma ya zo ya tambayi jama'a kasar Kwanne su dauki alkawari na cewa wannan aikin da za a yi za su dauke shi da hannu biyu su kama a ci nasarar shi. Zaman da muka yi mun yi shi tare da saraki, tare da merori, tare da wakilan manoma, tare da ma'aikatan bariki da na department din Kwanne da na department din Malbaza da hukumar su sarkin Dogara da prefe na Malbaza, duka tare da su muka yi wannan zaman.
A cewar Alhaji Abdu Mamman, shugaban kungiyar manoma gandari ta daya ta nan garin birnin Kwanne, ya yi mini bitar yanda aka yi ta tarurruka har e kawowa ga samun wannan tallafin.
Lalle in an ka diba gandarin mu shekara 40 ba dai, ba kwana 40 ba dai na ba, ya tsufa ya kai inda ya yi karhin mu manoma. To in mun ka samu tallahi wanga aka maida mana shi sabo, to mu godiya za mu yi ga wa'anga da suka nemo mana ga hanya tun da mu ba ta mutaba mu santa ba.
A cewar wani manomi Alhaji Hamza Saidu, su dai a yau suna cikin farin ciki.
Muna godiya bisa ga sako da shugaban kasa yo muna, kenan yau mu mun kwan cikin farin ciki.
Su dai ayyukan na sake farfado da gandarin za su soma ne a cikin watan Jun idan Allah ya kai mu, bayan an rattaba hannu tsakanin bangarorin guda biyun waɗanda ke kumshe da yanda za a yi wannan aiki da kuma yanda za a fani da kuɗaɗen wanda MCC za ta tallafa ma jamhuriyar Niger ta hanyar kasar Amurka. Kuma zai shafuwar sabunta gandarin birnin Kwanne da fadada madatsar ruwa ta Mozage mai dokar kusan $40,000,000 na ruwa waɗanda manoma ke amfani da su wajen yin noman rani. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.